الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولنا يمتي نرانا شاشدة قوات رمضان Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta 437 wanda ta yi daidai da ranar 21 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya yau zamu tashi aya ta 22 a cikin tafsirin alqur'ani a suratul hijr wanda muke yi a wannan wata na ramadan da muke roƙon Allah ya bamu albarkacin sa a wannan masallaci na alfurqan a kuma wannan gari na Kano da muke roƙon Allah ya ƙara masa tsari da arziki kamar yadda muka saba ga tambayoyi tambaya ta farko a wannan shekarar nawa ne nisabin zakka kuma zan iya fitarwa kafin lokacinta wato nisabi ba a cewa a shekara ga nisabi ko kalanda da akan yi da suke cewa nisabin zakka a wannan shekarar suna kawowa ne a randa suka yi lissafin saboda shi nisabi ana rataya shi da farashin gwal ana rataya shi ne da farashin gwal abinda yake tabbas na nisabi shine mikidarin gwal gram 85 na gwal shine nisabin zakka saboda haka idan yanzu ka duba a kasuwar rimi da kasuwar kam nawa ake sayar da gram na zinari to zaka sai ka yi sau 85 wannan shi zai baka nisabi mu kuma yawanci yanda mukan duba yanda farashin gwal yake a kasuwar duniya wanda yake canzawa ba wai a rana ba a mintuna yana canzawa saboda haka mai fitar da zakka kamata ya lokacin da zai fitar ya zo ya tambaya a lokacin da zai a ranar da zai fitar sai a yi masa lissafi nawa ne nisabin gwal yanzu kaga a yau yanzu da ina ganin tambayar yanzu da na buga da yake ina da abin da yake nuna min farashin gwal ba cinikin gwal nake ba saboda sanin zakka ne na sai application amma zai nuna maka yanda farashin gwal yake canzawa kowane minti zai kawo maka to farashin gwal yanzu gram ɗaya na gwal a dala 40 ne da ɗigo 7 to kaga in kai lissafin sa da gram 85 abinda zai baka nisabi zai tashi dala 3,473 3,473 to kaga gashi dai yanzu yau ana cewa an ce dala 280 haka babban banki yake sai da ita amma a kasuwa ba haka take ba to wanne zaka dauka wanda banki ya fada ko wanda yake na kasuwa na kasuwa dan na banki bogi ne waje baka dala a haka saboda haka sai kai lissafi to wajen akai lissafi in ma akan cewa dala 300 naira 350 ita ce dala saboda haka kaga nisabin zakka zai kai wajen miliyan 1,200 wanda a da yawanci a kalanda ana jin sun sa 700,000 ne ko da ko 20 800,000 ya kai 800,000 kuwa yawa 700 ne na san na dade a lissafi cewa zakka 720 ce to amma tunda dala ta tsinke ta yi sama to shi kenan abin ya zamanto haka saboda haka to kuma za a iya wata hanyar wadda yake mafi sauki shine yanda ake sai da gwal a kasuwar rimi ko kasuwar samangar kam dai kasuwar kam su ne da yanda ake sai da gwal ɗin masu ma faɗa a rediyo a gidan rediyon rahama da suke faɗa suna faɗan farashin ne a rimi da kasuwar kam to wannan shi ma mikidari ne wanda yake karɓaɓɓe a shari'a tunda dama ana duba kima ne yanda yake a kasuwa saboda haka idan suna sai da gwal to ni gaskiya ban sani ba a nawa suke sai da gwal yanzu gram na'am Naam
sha uku
sha uku da dari biyar sha hudu da dari biyar to ku buga mana sha hudu da dari biyar sau 85 sha hudu da dari biyar sau 85 to ka gani miliyan 1 da 200 da 35 ka gani tare da dala yake tafiya kamar yadda nace muku dala in akai a dala 350 zai tashi miliyan 1,200 da yan kai to ka gama a yadda yake a kasuwar haka yake in kace a naira wato gram 1 a naira 14,500 to in ka buga sau 85 zai baka miliyan 1,235 to kaga wannan shine nisabi ma'ana kenan kaga yanzu masu bada zakka za su yi karanci ba kuwa zai iya bada da wanda suke bada zakka masu 700 yanzu sun zamanto su ma babu zakka a kansu kaga masu bada zakka za su ragu kenan yawan su zai ragu to sannan za a iya fitarwa kafin lokacinta ana iya fitar da zakka kafin lokacinta ta fuska biyu fuskar farko shine mutumin da yake samun kudi akai-akai wanda idan yace zai rinka bin kowane kudi sai haulin sa yazo ya shekara sanan zai fitar masa da zakka zai zamanto a koyaushe haulin dukiya ya fito sai ya fitar da zakka to wanda yake kuma a cikin wannan akwai mashakka saboda haka sai malamai suka ce ka sa rana sai kaga kudin da suka shekara yayin da ka sa rana a cikin shekara wanda zaka rinka fitar da zakka in wannan rana ta kewayo sai ka duba ka gani kudin da yake shine akallan abin da ka mallaka da yayin shekara to sai ka fita sai ka duba kudin da yake wajen ka a wannan rana sai ka fitar masa da zakka sawa'un ya shekara sawa'un akwai wanda yake bi shekara ba ko wanda yake ya shekara wanda bi shekara ba sai zamanto kamar ka kaddamar da zakkar sa kenan tun kafin ya shekara ka fitar masa da tasu zakkar sura ta biyu ta kaddamar da zakka shine yayin da ya zamanto ana da bukata kamar yanda wata ran ana da bukata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakkar shekara biyu daga wajen Abbas ibn Abdul Muttalib tun kafin ma ta kai shekara biyu tun kafin shekara ta zagayo ya karbi zakkar shekara biyu a wajen sa yayin da ake da bukatar a raba saboda babu isassun kudi a cikin dukiya a cikin Baitul Mal to wanda yake kwanaki mu ma mun yi irin wannan kokarin muke bayani kan cewa waɗanda suke da zakka tun a cikin watan December lokacin da tsanani yayi tsanani cewa wanda suka saba suna fitar da zakka misalan cikin Ramadan su gaggauta tun cikin wannan watan na December su fitar da zakka domin halin da aka shiga ciki a ƙasar nan na tsanani wanda yake har yanzu muna cikin wannan tsanani din muna roƙon Allah ya kawo mana sauki ya yayi mana saboda haka za a wannan hali sura guda biyu za a iya wato gabatar da zakka tun kafin wato lokacin ta yayi sai tambaya ta biyu nakan ji mutane suna cewa wane yazo hannunsa rabbana wannan karin maganar ya dace wato hannunsa ba komai to me hannunsa ba komai dama ya nuna cewa kenan ya dogara ga Allah wato hannunsa sai dai ya daga shi ga rabbana ya bashi a ganin babu ina nema wajen Allah ai babu komai babu kaskantar babu yawanci maganganun Hausawa da suke kawowa akwai tauhidi a ciki akwai aqida eh Hausawa suna da aqida daidai gurgudu alhamdulillah akwai littafin da ya tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya eh akwai littafi da ya kokarin haka shine Kanzul Ummal Kanzul Ummal yayi da'awa dukkan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su haka zalika Imam Suyuti yayi kokarin yayi wannan a cikin Al-Jami'ul Kabir wanda ya takaita shi zuwa ga Al-Jami'us Saghir Sheikh Al-Albani ya kara akan sai yace Al-Jami'us Saghir wa ziyadatuhu ai bayan Munawi ya kara akai sai kuma Sheikh Al-Albani shi ma kuma ya kara akai kuma ya rada shi biyu da ingantattu din yace Sahihul Jami'us Saghir da wanda ba su inganta ba yace da'iful jami'us saghir tare da cewa shi ma al-imam as-suyuti da ya al-jami'us saghir din yayi ramzi ga wanda ya inganta da wanda bai inganta ba yana ishara amma dai kanzul ummal shine littafin da ya kokari ya kawo waɗannan amma wato mutum ka tsaya akan littafai waɗanda suke sanannu dan irin su kanzul ummal za su kawo maka hadisai babu isnadi saboda ka babu ta yadda za a yi ka san matsayin su saboda ka ba littafi ne da ake nasiha ga dalibi ga wanda ba dalibin ilimi mai neman ilimin hadisi yace zai yi amfani da wannan littafin ba dan yawa yawan hadisi kusan hadisan ba za ka gane wanda ya inganta da wanda bai inganta ba saboda ka in kana son littafi mai sauki wanda yake tara hadisai masu yawa tare da bayanin hukuncin su ka nemi littafin Sheikh Nasiruddin Al-Albani Da'iful Jami' da Sahihul Jami' wato Sahihul Jami' as-Saghir wa Ziyadatu da kuma Da'iful Jami' as-Saghir wa Ziyadatu domin yawanci dukkan hadisan da suke cikin Al-Jami' as-Saghir da Qari akai diya kawo su amma koyaushe abin da ya kamata ɗaliban ilimi su tsaya akai wato su rike as-Sahihain Bukhari da Muslim sannan in sun yawaita karanta su sun saba da su sai su tafi zuwa ga sauran kutubu sita abin da ya kamata kenan domin waɗannan su ne waɗanda suke ummahat na musulunci dukkan abin da yake tabbatacce an san shi a cikin addini bil darura asalin sa yana cikin waɗannan littattafai sannan wannan dangane da batun jam'i da sarakuna ko wasu daga cikin mutane sukan yi ne halarcin yin haka mun yanke hukunci ba na yanke hukunci ba sarakuna suna yi sarauta ce kasan shi sha'anin sha'anin sarauta akwai abin da yake an yi shiru an kau da kai kan su yi kamar yadda Sayyidina Umar ne da yazo da Muawiya ya rubuto masa wasiƙa yace shi yazo ya ga mutanen Sham suna kan wata irin al'ada ta mulki kuma shi ya ga kan cewa mulkin sa ba zai tafi ba sai yayi wannan al'ada ta su an ruwaito cewa Umar yace masa na bazan umarce ka ba bazan hana ka ba akwai abin da yake na sarauta shari'a ta yi nassi akan haramcin sa kamar mutun ya kira kansa shahin sha sarkin sarakuna ko qadil quda alqalin alqalai to wannan an hana domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahna'ul asma rajulun tusamma bi malikil muluk la malika illa allah mafi munin sunaye shine wanda ya sanya makansa suna sarkin sarakuna babu sarki na hakika sai allah to haka irin wannan bai dace ba amma kamar irin sunaye da suke dauka kamar su ce hiraqal ko Kisra ko Kaisar ko Alqail duk wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hidabun su da wannan ya rubuta takarda ila aqyalil yaman wato hakimai yace ila Kaisar azimur rum ilahi raqal azimur rum ya kira shi azimur rum azim kage yana daga cikin suna sifa wanda take ta Allah ce amma yace masa azimur rum duk da yake ya kayyade da cewa na rum amma dai ya nuna kanta haka suke yi dan haka yin haka yi musu mukhataba dan haka babu laifi irin waɗannan abubuwa tunda ba abu ne wanda ya nuna baya daga cikin irin jinsin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani gare shi na'am a wajen asham wai wajen sallar asham sallar tarawih waɗansu idan an zo shafa'i da wuturi sai su shafa'i in za a yi wuturi sai su fita to wai haka ya dace haka ko kaɗan bai dace ba domin shi idan mutum ya zo ya sallar tarawih a cikin jam'i ya bar yi a gida saboda samun falalar da ke cikin yi a cikin jam'i din ne to kuma falalar yi a cikin jam'i mutum ba zai same ta ba sai an yi sallar da shi har a gama domin kamar yadda ya zo a hadisin Abi Dharr man salla ma'al imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamu layla wanda ya salla tare da liman har yayi sallama har aka gama to za a rubuta masa tsayuwar dare za a rubuta masa ya kwana yana sallah to shine ma'anar qiyamul layla wato ya kwana yana sallah to kaga fa'idar kenan to amma wanda yayi aka yi diddogoyin diddogayen sallolin da shi sai a wuturi kawai sai ya tafi kaga lajin da aka ce dan a samu din bai samu ba to gara ma ya tsaya yayin sallar a gida wanda lokaci abin da sa mutane suke ganin haka saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abi sa'id da yake cewa ij'alu akhir salatikum bil layl witra ku sanya sallar ku ta karshe a daddare wuturi to saboda haka suna ganin mutun yana niyyar da daddare ya tashi ya salla saboda haka baya so ya zamanto yayi wuti bai sanya sallar sa ta karshe ita ce wuturi ba wannan ga wanda yake ya tashi daddare zai salla yana jin tsoron fitowa alfijir to ya gama sallar da wuturi amma idan yayi wuturi a farkon sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam wato a farkon dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fi layla babu wuturi guda biyu a cikin dare to idan ya tashi da daddare to abinda zabin Imam Malik a cikin aqwal daban-daban na tabi'ai waɗanda suka gabata dan sun yi wannan matsalar sun yi fatwa akai shine cewa in ya tashi da daddare kawai ya rinka sallah raka'a biyu sai ya dora akai domin aka hada tare da wuturin da ya a farkon dare sallar sa dai ta dare din ta zamanto wuturi domin ma'ana ta zamanto mara sallar da mutum ya yi a cikin dare din duk da yake bai sanya ta karshe ta zamanto wuturi ba amma dai yayi wuturi din a cikin dare kuma kasancewar ana yin sallah bayan yin wuturi raka'a biyu ko abin da ya fi haka asalin abin ya zo a hadisin Aisha radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya gama wuturi yakan sallaci raka'a biyu a zaune yakan yi sallah raka'a biyu yana zaune ba kuma raka'atayn fajr bace domin ta ambata kuma sannan kuma idan ladan ya zo ya kira ya sanar da shi sallah sai ya tashi ya sanar da shi a fito sallah sai ya tashi raka'atayn fajr saboda haka wannan ya zamanto asali ne da cewar babu laifi idan mutum ya ƙara raka'a idan mutum bayan ya riga yayi wuturi sannan ya samu nishadin yin wata sallar da daddare sai ya ci gaba da yin sallar sa sai dai ya raka'a biyu wanda yake wannan shine aula bisa fatawar da waɗansu malamai suke yi cewa idan mutum to ya tashi da daddare sai ya salla raka'a daya wannan daya in aka hada ta da ta farko sai su zamanto shafa'i sannan sai ya tara raka'o'i biyun sa sannan ya sake wani sabon wuturin domin in yi haka ba witrani ma yayi ba salatu autar yayi a cikin dare to wannan shine aulawa saboda haka wannan shi muna kan fatawar Imam Malik akan wannan mas'alar wanda yake ita ce kamar yadda na ambata insha Allah wayannan tambayoyin sai gobe sai a amsa su insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
نعم الله يحيي جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقحة kuma mun aiko da iskoki da iska waɗanda suke masu barbara da giragizai kuma masu barbara da bishiyoyi fa anzalna minas sama sai muka sauka fa anzalna minas sama imaa sai muka saukar da ruwa daga sama fa asqaynakumuhu muka sa wato muka sanya muku abin sha daga wannan ruwa muka sanya shi ya zamanto wato abin sha domin daban ne da muka shayar da ku daga gare shi akwai ma'ana a cikin wannan za ta zo a cikin tafsiri wama antum lahu bikhazinin kuma ku ba masu taskancewa ne gare shi ba wato ba masu tsare shi bane ya zamanto cewar kun killace shi ko da ba aiko daga sama ba kuna da ruwa wannan ci gaba ne da kididdiga ayoyi masu nuni akan kadaituwar Allah da kudurarsa domin babban dalili a cikin cancantar Allah ga bauta shine halitta to kuma Allah madaukakin sarki ayoyin sa da yawa a cikin du'a a cikin wato sammai da ƙasa da abubuwan dake cikin su suna nuni ga wannan sifa ta sa ta cewa Allah shine mahalicci daga cikin ayoyin nasa shine iska da abubuwan da Allah madaukakin sarki yake da abubuwan da Allah yake kawowa da ita kun ga dai iska ba wanda yake da iko akan ta sai Allah shine yake sanya ta ta buga ta inda yaso tana bugawa ta kudu tana bugawa ta arewa tana bugawa ta gabas tana bugawa ta yamma inda Allah ya hore ta sanan take bugawa to ya sifanta ta da jam'i anan wannan shine qira'al jumhur wa arsalna ar-riyaha hamza daga cikin malaman kufa na al-qurra ya karanta ta bil ifrad yace wa arsalna ar-riha mun aiko da iska duk ma'anar daya ne domin shi kansa hamza da yace mun aiko da iska yana nufin jinsin ta shi yasa kun gani ma a wajen fassara na dawo ya zuwa ga iska da na ce iskoki saboda in kace iskoki abinda za a yi tunani shine aljanu a magana Hausa su a Larabawa in suka ce iskoki suna nufin iska nau'i daban-daban to amma a Hausa in kace iskoki kana nufin aljanu kenan to shi yasa nace iska ma'ana jinsin ta kuma iskar daban-daban domin jinsi ce wacce take daban-daban dan haka ma Larabawa har sunaye suka sa mata akwai rihas sab'a akwai as-saba akwai al-janub akwai ad-dabur dukkanin su suna da suna kuma suna da sifa Allah ya sifanta waɗannan jinsi na iska daban-daban da cewa lawaqiha jam'u laqih wato wanda yake asalin ma'anar ilqah shine yin barbara to amma laqih wato wanda aka yi masa barbara yayi ciki taguwar da aka yi mata barbara ta yi ciki ana ce mata laqiha haka zalika girgije idan yayi nauyi da ruwa ana cewa sahabun laqiha wato girgije mai ciki wato mai dauke da ruwa saboda aka kaga iskar a wannan ma'ana aka ce mata lawaqih sai dai a ce kenan wato tana dauke da wato mai ciki kenan kamar yanda ake cewa naqatul laqih to ma'anar iska mai ciki wato ma'ana iska wacce take cike da ruwa wanda in tai sama ta hadu da turbaya sai ta zama to girgije daga iskar ne Allah yake shayar da mu da wannan ma'ana wato iska tana da ciki ma'ana cikinta ruwan da ke cikinta da wanda za ta dauke shi ta je ta har kuma idan ya hadu ya je wajen da yake daga inda take da take da zafi in ta kai inda wajen sanyi yake kamar yanda tururun wuta idan tukunyar karfe tana zabalbala idan ya hadu da saman murfin sai kaga ya zama to ruwa kuma yana sauka saboda saman murfin yana da sanyi fiye da yanda kasan yake saboda haka wannan tururun in ya hadu da sanyi sai ya koma ruwa to kamar haka ne ruwan sama yake zuwa idan iska ta taso da zafin kasa saboda tana da zafi kusa da kasa in ta kai can sama inda yake da sanyi to shikenan sai ya zama to ruwa sai da izinin Allah sai ya ga ya sauko Allah ya shayar da mutane ruwa abin daga iska ne Allah yake yin wannan to kaga shi yasa iskar aka sifanta ta da cewa mai ciki wato mai dauke da ruwa wanda yake yin sama to da wannan ma'ana sai ya zama to lawaqiha ai ta bi ma'ana zatu laqaha wato ma'abuciyar barbara wadda aka yi mata wadda take an yi mata wato mai dauke da abin da zai yi barbara shine ta sanya ma giragizai wannan ruwan da ta dauko shi daga kasa to shine ma'ana ta biyu al-laqih bi ma'ana mai yin barbara wato iska tana yin barbara ga giragizai wato tana sanya ruwa a cikin girgije domin haka zaka ga girgije din a rahajiri haka zaka ganshi a watsa a sama to idan Allah ya buga iska to akwai iskar da zata kwashi ruwa din sai ta je in ta kwashi ruwan sai ta dasa shi ta dasa ruwan kamar yanda ake yin barbara haka za ta yi ma wannan gajimaran barbara da ruwan, sai kaga ya soma nauyi, yana haduwa da junansa. Alam tara anna Allah yuji sahaban, baga yanda Allah madaukakin sarki yake kora gajimarai ba, thumma yu'allifu bainahu, sannan sai ya harhada su, thumma yaj'aluhu rukaman, sannan sai ya sanya shi wato mai hawhawan juna ya iso ma nauyi. Fatara alwadqa yakhruju min khilali, sai kaga ruwa yana kwararowa, yana fitowa daga tsakankanin sa. Na haka za ka ga ruwa din kamar tatso shi ake yi a jikin hadiri. To duk wannan ikon Allah ne, babu wanda yake wannan sai Allah. Babu wata masana'anta da za a ce wannan ita ce masana'antar yin ruwa, ministry of rainfall. Ka taba jin an ce ga ministry of rainfall, ga minister of rainfall? Ko kuma a cikin committee din United Nations a ce ga assistant secretary general for rainfall, mataimakin wato sakataren majalisar ɗinkin duniya wanda yake kula da yin ruwa. Allah ne yake yin wannan, don babu wanda yake da iko akan iska da bugawarta sai Allah. Kuma in ta tashi bugawa ƙarƙari, ka ji an ce to ga iska nan, wannan iskar wato tana tafiya da ƙarfi da wato sauri na kilomita 160 a cikin sa'a ɗaya, wato kamar mota wadda take mai tafiya 160 mai zuwa daga Kano zuwa Kaduna awa 1.5 kenan. Haka ƙarfinta yake, wanda yake za ta rinka kwashe motoci, ta rinka kwashe gininnuka, ta rinka fadar da bishiyoyi. Sai dai a gaya mutane, sai kaga gari guda an kwashe shi. Muna gani yanda abin yake yawan faruwa a America da Japan, kasashen da wannan abin yake yawan faruwa kenan. Nan dan sai dai aka an kwashe mutane, Allah ne yake sakinta daga ikon sa. To wannan shine liqa barbara nau'i ɗaya na barbarar wato iska. Nau'i na biyu na barbarar iska shine barbarar da take yi wajen wato samun amfani na gona, wato kamar yanda ake yin kilili ga dabino, shine a ɗauki fure na wanda yake na namijin jikin dabino, sai a sanya shi a wajen fure na ta matar, a haɗe su, sannan a kawo buhu a lulluɓe domin a samu daga wannan barbarar. Sai ka ga nan da nan wato fure ya tofo, sai a samu dabino, wanda in aka yi wannan ya fi sauƙi bisa samun wato amfani, da kuma dabinan ya zamanto kan cewa ya yi amfani. To iska na yin wannan barbarar, domin iska za ta ɗauko pollen grains, su ne abinda suke daga jikin na namijin su kai ya zuwa ga na macen. Da iska, da bugawar iska ake samun wannan, da izinin Allah shine sai a samu wato fure ya fito, wanda daga shi ne za a samu zangarniya, har a samu kwaya, ko a samu fure, ko a samu ƴaƴan itatuwa daga jikin wannan furen da ya zamanto an yi masa barbara din. Kaga duk da iska wannan yake faruwa. So haka Allah ya sifanta iska da wannan sifa ta liqah, ilqah. Saboda haka akwai maganganu na Larabci a nan wajen. Me yasa aka ce lawaqih ba a ce mulhiqa ba? To waɗansu suka ce lawaqih din bi ma'ana hawamil, shine ma'anar ta farko da muka ambata, ko kuma lawaqih din jam'i ne na mulhiqa, amma yazo ala khilafil qiyas. Domin a cikin jam'in Larabci in aka samu kalma wadda take mazid kamar wannan, domin mulhiqa daga alhaqa ismu fa'il na alhaqa na ismu fa'il na alhaqa, kace wato rihun mulhiqa. To in kai jam'inta sai ka shafe harafin mazid din, sai ta zamanto lawaqih ala khilafil qiyas, a bisa sabanin qiyas, kamar yanda suke cewa qawafih jam'u tawamih, ai jam'u mutawih, at-tawamih jam'u tawamih mutawih, wannan yana zuwa a Larabci. Saboda haka da haka suka yi taujihin wannan kalmar a cikin ta fuskar Larabci, amma ma'anar tata ita ce dai cewar iska din nan da Allah yake aikowa mai barbara ce, wanda barbaran nan da take yi shine tana ɗauke da ruwa wanda zai sanya, wato tana ɗauke da ruwa a cikinta wanda shine zai kai ya zuwa ga girgi, wato giragizai, fi nauyi har sai Allah ya shayar da mu shine sai Allah ya ce fa asqainakumuhu fa anzalna minas samaa'i ma'a sai muka saukar da ruwa daga sama sama anan ana nufin girgije ko kuma duk abin da yake sama da kai tunda ruwa daga sama yake zuwa ba da kasa yake bubbugowa ba da wannan ruwan fa asqainakumuhu sai muka wato sanya shi abin sha a gare ku wannan daban yake da fasqainakumuhu kamar yanda kaga Allah ta'ala ya yi amfani da saqa da asqa a cikin alqur'ani wasaqahum rabbuhum sharaban tahura ubangijinsu ya shayar da su abin sha wanda yake mai tsarki kaga sai aka kawo kalmar saqa domin saqa shine a ba wato a shayar da kai abin sha amma asqa a sanya maka abin sha wato ba kawai a baka ka sha ka gama ba a an sanya maka shi abin sha ne bi ma'ana an sanya wannan ruwan abinda za ku sha ta kogi abinda za ku sha ta rijiya abinda za ku sha ta wato ruwa da Allah yake taskance muku shi a cikin kasa wanda ake ce masa aquifer yanzu wanda za ka ga ana ta magana water table yayi kasa water table yayi kasa me zai karfafa water table din sai dai in Allah ya kawo ruwa daga sama ya shiga cikin kasa shine akwai taskar ruwa a kasa wanda ake ce musu aquifers wanda da shine idan mutane ake rijiyar burtsatse ake samun ruwa wanda yake a can karkashin kasa a karkashin dutse wanda Allah ne ya taskance shi ya aje shi anan shine Allah nan yake cewa wa ma antum lahu bi khazini ba ku ne kuke taskance shi ba kuke iyakance shi ko akwai wanda yake yin aquifer akwai wanda yake yin wannan rijiyar ta kasa ba rijiya ba kai reservoir tanki na kasar ruwa babu wanda ya taba zuwa ya haka tanki ya sanya dutse ya lullube shi dan an yi ruwan sama da ruwan da yake kwarara wanda wato kasa take tsotsarsa ya rinka tafiya karkashin kasa yana tafiya har yake ta dutse har ya je can karkashin kasa wanda sai an fasa dutse sannan za a same shi wane ne yake ajiye shi Allah ne to a cikin wannan sifa akwai aya da Allah madaukakin sarki ya sanya mana shi yasa ita iska tana daga cikin wato ayoyin Allah jalla wa ala shi yasa wani mutum da aka ambaci da iska ta taso ya taba zagin iska a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayar da aka yi mana kwanaki sai naga hadith din a cikin sahih ibn hibban da musnad al-imam ahmad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ar-riha min ruhillah ita iska tana daga al'amarin wato jin kan Allah jalla wa ala fiha rahmatullah fiha ar-rahma wa fiha al-azab a cikin ta akwai rahama kuma a cikin ta akwai azaba fala tasubuha kada ku zage ta wasallallaha min khairiha wasta'idhu min sharriha ku roki Allah daga alherinta ku nemi tsarin Allah daga sharrinta shi yasa idan iska ta taso in iska ta buga kamar yadda yazo a hadisin Aisha idan iska ta taso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasa zaune ya kasa tsaye sai a tambaye shi me yasa ya rasulullah yace me yasa zai sanar da ni domin Allah ya halakar da mutane da iska da suka ga iska sai suka ce haza aribun mumtiruna wannan girgije ne da zai shayar da mu ruwa me Allah madaukakin sarki yace musu ha bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha adhabun alim abinda kuke gaggawar yazo ne iska a cikin ta akwai azaba mai radadi to shi yasa idan iska ta buga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi Allah ina roƙonka alherin wannan iska da alherin da ke cikin ta da alherin da aka aika ta da shi ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin da ke cikin ta da sharrin abin da aka aika ta da shi domin kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-rihu fiha lawaqih wa fiha aqim a cikin iska akwai lawaqih wato masu barbara wanda Allah ya ambata a cikin nan alqur'ani wanda suke barbara ga giragizai akwai kuma aqim rihun aqim wanda Allah madaukakin sarki ya ambata da ita ce wanda Allah ya halakar da mutanen adawa da isa wato iska wanda take bakarara babu komai a cikin ta sai azaba to ana cewar larabawa a cikin al'ada su sukan ce iska da take bugowa daga kudu ita ce wanda take lawaqi ita ce wanda take laqiha wato mai barbara wato mai barbara wanda take bugowa daga arewa ita ce wanda take aqim wanda take wato bakarara ba ta da komai sai zafi kuma ko karatun geography ma abinda ko karanta kenan ko akwai southwest monsoon winds akwai northeast trade winds wanda suke tasowa daga kudu maso yamma ita ce mai ruwa wanda in ta zo monsoon ce take kawo ruwa wanda yake take zuwa da ruwa domin shine wato monsoon rains ko sannan wanda take towa daga gabas kuwa ita ce take kawowa da sahara ita take kawo yashi da bugawar sahara ita take zuwa lokacin tsananin zafi amma lokacin damuna kuwa iska da take tasowa mai sauki ne zaka ji ta daga kudu take dohowa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yace idza ansha'at bahariyatun thumma tasha'amat fatilka aynun ghadiqa aw ghudayqa idan iska ta taso daga jihar teku yamma kenan thumma tasha'amat sannan sai tai kudu to wannan girgije ne wanda yake zai shayar da ruwa mai yawa to shine wannan southwest monsoon winds din da ake ta faɗa a cikin geography Annabi sallallahu alaihi wasallam tun ya karantar da mu wannan wannan ya ɗaya daga cikin hadisan da ke cikin muwatta da Imam Malik ya kawo shi balagan wanda Ibn Salah wanda Ibn Abdul Bar ya kasa samun masa asali amma Ibn Salah ya tabbatar musu da usul din su ya ruwaito shi da isnad musnad amma wannan bai nuna kan cewar hadisin ingantacce bane wannan ita ce aya ta 5 cikin jerin gwanan ayoyin da Allah madaukakin sarki ya faɗa sannan Allah ya ce wa inna lanahnu nuhyi wa numit akwai ɗan masail na fiqhu gaskiya da suka zo anan wajen waɗanda suke da alaka da barbara din nan musamman barbarar wato itace ɗayan itatuwa idan mutum yana da bishiyar dabino sai ya mata kilili ya tashi ya je sayar da wannan bishiyar ta dabino to inda ya riga ya yi kilili wato an yi wannan barbarar to dabinan da aka samu na girbin wannan shekarar nasa ne shi mai sayarwa tunda yana da ainihin ka'ima illa an yashtarita hal mubta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ba'a nahlan qad ubbirat fa thamaratuha lil ba'i illa an yashtarita hal mubta wanda ya sayar da dabino bayan ya riga yayi masa kilili to ka'ida shine amfanin da aka samu na wanda ya sayar ne na'am dole sai in ya zo sayarwa yo ai daga an yi kililin ana sani ai ba sai ya ce na yi kilili ba in ya riga ya yi ai ana sani to in dai ya riga ya in wato bayan an riga an yi kilili to girbin da za a yi na sani sai dai idan shi wanda yake ya saya ya kafa sharadi ya ce to da sharadi cewa girbin ma nawa ne to kaga sai ya mallake shi bi shar amma ba bil asala ba na'am to ai shine ai in ya sharbanta kaga sai ya ce to a to sai ka kara mu ya sayar da dabinai na gonarsa ce ya sayar har da dabinai din da itatun wato da itatuwan dabinan ya sayar a miliyan 1 sai ya ce to girbi fa nawa ne sai shi mai saya sai ya ce har da fa girbi ya ce a in har da girbi sai ka kara mu no zan kara maka miliyan 1,200 to ai shine sharadin almuslimuna ala shurutihim illa an yashtarita hal mubta idan wanda yake mai saya ya kafa sharadi to sai ya tabbata gare shi bi shar wa man ba'a 'abdun lahu malun fa maluhu lil ba'i illa an yashtaritahu al mubta haka wanda yake da bawa bawan yana da kudi yana da sana'a gursumeti ne yana harkar zinari yana da kudi to fa maluhu lil ba'i dukiyar wannan bawan na wanda ya sayar ne illa an yashtaritahu al mubta sai idan al mubta ya kafa sharadi to kaga bi shart zai ya halatta a gare shi to a wannan ne malamai suke fitar da ka'ida ka'idal al-ghalabatu wal wato wato Allah wato al wato ka'idar at-tabi' wal matbu' suke cewa at-tabi'u tabi' ka'idar suke yanda suke kawo wa malaman qawaidu suke at-tabi'u tabi' abin da yake bi dama mai bi ne yanzu kaga mutumin da yaje sayan mutumin da yaje sayan bawa kuma bawan yana da kuɗi kaga juzu'in kuɗin da ya bayar na sayan bawa ne ko juzu'in ɗaya kuɗin kuma yayin da ya sharfanta cewa kuɗin sa ma nawa ne juzu'in ɗaya kuɗin ya zama to ya biya kuɗin ba kuɗin da yake hannun bawan ne ko ba haka ba kuɗi ribawi ne ko ba ribawi ba ya halatta ka sai da kuɗi in ba daidai wa daida ba to an san me daidai din ko ba a sani ba barin ba ku misali ai gwari mutum ya zo zai sai bawa ya ce miliyan ɗaya kuma wannan bawan yana da 250,000 nasa ne kwata miliyan nasa ne domin an bashi izini yayi kasuwanci wanda ya zo saya sai ya ce na sayi wannan bawan tare da kuɗin da ya mallaka gabaki ɗaya a miliyan ɗaya da 500,000 to an san me ya ce kaga a nan wajen da aka yi cinikin cikin miliyan ɗaya da 500,000 ɗin nan wani ya tafi wajen biyan kuɗin bawa ne wani kuma ya tafi wajen sayan kuɗin bawan ne to kuɗin bawa da zai saya ya halatta ya zamanto an samu tafaduli an samu riba akan wannan kuɗin ya halatta ya samu 250,000 a maimakon 300,000 ya ba ya ce 300,000 shine kuɗin wannan kuɗin 100,000 miliyan 1 da 200,000 shine kuɗin bawa kaga aka haka riba ta shiga ko riba bata shiga ba yawa domin ya bada 300,000 a maimakon 250,000 to tunda kuma ba a haddade ba in ba a haddade ga kimar bawa ba ballantana a ce ga abinda zai zamanto shine daidai wa daida na kuɗin bawa aka yi musu kuɗin goro to kaga kenan riba za ta iya shiga ciki to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya bada izini ya nuna kan cewa babu riba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai haramta ai abin ba zai halarta abin da yake akwai haramun ba to anan sai malamai suka ce abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarta wannan dan yayin da mai sayan bawan nan yazo bawa yazo saya ko kuɗin da yake wajen bawa yazo saya kuɗin bi yayi saboda haka idan bi yayi kawai shi yasa sai suka ce attabi'u tabi' abin da yake abun bi ne shikenan mai bi ne abin da yake abun bi ne mai bi ne saboda haka a yanzu abin da yake faruwa kenan wanda malamai suka kafa wannan hadisin malaman da suke harkar wato tattalin arzikin musulunci da wannan suka kafa hujja na kan cewar zaka iya wato sayan kamfani duk da yake kamfanin ya kunshi gininnuka da abubuwan da yake da wato abubuwan da ake sana'antawa da kuma kudi wanda yake kamfanin ya mallaka wannan kudin da ka saya ba zai zamanto kamar kai cinikin kudi bari ba ta shiga ciki saboda haka zaka iya sayar da shi zaka iya sayan sa kuma daga wannan ne suke cewar idan akwai sundo akwati na wato kudi waɗanda ake hada-hadar wato na kadara wanda ake hada-hadar kudi da ita kasa yanzu idan mutum yana so yana da kudi yana so ai jujjuya masa wannan kudin sai a je a sai masa kadara daban-daban wanda a cikin wannan kadarar wata kadarar kudi ce kawai kamar kudi ne za a saya wanda yake za a rinka juya su to kaga wannan inda su kadai ne wannan kudin ba za ka sayar ma da wani wannan kudin ba dole sai ka bi ka'idar riba dole ya zamanto masalan bi masal amma yayin da ya shiga cikin wato akwati wanda aka hada shi da kadara daban-daban masalan akwai hannun jari akwai gidaje akwai basussuka da aka bama mutane in aka hada su gabaki daya idan ya zamanto kudin tabi'i ne, wato bai kai 50, bai kai kashi 50 cikin 100 ba. In bai kai kashi 50 cikin 100 ba, to ya zama to tabi'i. To dan ya halatta kai cinikin sa yanda kake so bisa asalin wannan hadisin. Amma in ya fi kashi 50 cikin 100, to dole ka bi ka'idar shari'ar cinikin kudi, domin ya zama to ba tabi'i ba, ya zama to matbu'i. Duk abin da ya sa muka yi wannan maganar saboda sha'anin lawaqi, amma gaskiya babu lokaci isasshe da zan yi dogon bayani akai. Amma abin da ya sa na kawo wannan, saboda wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata asali ne, da malamai suka dauki wannan ka'ida ta fiqh muhimmiya a ciki. Asali shine cinikin bishiyar dabino. To akan wannan kuma, idan mutum ya zamanto an yi ma, yaya ake gane cewar, shine yanzu tambayar tambayar kamalan Sa'idi, ya ake gane cewa an yi kilili, an yi barbara? Shine idan a hatsi ne a gazangarniya ta fito, daga zangarniya ta fito, to wannan ya zamanto in aka sayar da, in aka sayar da wato amfanin gonan, to abinda za a yi girbi ya zamanto na mai sayarwa, domin wannan shine alamar ta'abiyar fitowar zangarniya. Haka zalika idan adabino ne, idan adabino ne shi ma ya to ya soma samun wato attal Faransa, wanda zai soma, wanda za ka ga gashi nan koren ya soma fitowa, kuma wannan shine marhalar da bai halatta a sayar da shi ba, shi akan kansa ba za a sayar da shi akan kansa ba, sai dai tare da asalin sa. Ba za ka je bayan kayi kilili ba, ko bayan zangarniyar masara ta fito, kace za ka zo kai cinikin wannan masarar, sai dai da sharadi daya, alal qat'i, da sharadin in ka saya sarewa za ka je ka ba mu dabbobi. Amma ka saya wai da nufin kan cewar ka saya dan ka samu amfanin, bai halatta ba a wannan lokaci ka sayar shi shi kadai, sai dai ma al asl. Saboda haka cinikin zangarniya yana tabbata ne a hali guda biyu, in ma tare da asalin bishiyar, wato ka sai gonar ga baki daya, kai sharadin cewar wannan abin naka ne, ba ga wanda ya riga yayi kilili din ba, ba ga wanda ya riga yayi noman har zangarniyar ta fito ba. Hali na biyu, ka siye shi da sharadin qat'i, da sharadin a yanke shi, ya zamanto an yanke, in aka yanke to shikenan, tunda ana ruwa watakila ya sake fitowa, ya sake wani goyen. Amma wannan dai goyen da aka yi na farko, ka siye shi shi kadai ka siya, baka sai wato karam ba, baka sai ita bishiyar ba, sai ka yanke ka je ka ba ma abincin dabbobi. Duk wannan asalin hadith ya zo kuma yana da alaka da al-lawaqi, da ilqah, wanda Allah madaukakin sarki ya ambata. Sannan ayat da take biyo baya, na'am, dabba mai ci, dabba mai ciki, zaka iya sayar da ita, idan idan ka sayar da ita, ka sayar da dabba da abin da ke cikinta, idan babu zancen wani sharadi, saboda ba ta da ainun qa'ima. Ita kuma wannan abin da yasa me yawa, to me bambancin dabba mai ciki da dabino wanda ake masa kilili? Dabba mai ciki ba a ganin ta, ba a sani ba ko tana da rai ko ba ta da rai, amma wannan ku mai kilili tana da ainun qa'ima, tabbatar ta ce an yi wani kokari har ta zo zuwa ga wannan marhala. To dan tana da ainun qa'ima, tana da wato zati wanda yake tabbatacce, wanda ana ganin sa, to shi yasa aka ake mallakar sa bishar, amma shi ba sai da sharadi. Akwai amfani, na'am. Ita ko wannan kaga dabba idan tana da ciki, in ka saya, ka san wanda zai sayar da dabba mai ciki, ya san kudin da zai karba, da zai sa akai, ba kamar wanda ba ta da ciki bace. Saboda haka ma cikin da yake zai bayar ya riga ya sayar da shi. To amma ya halatta ka sayar da dabba mai ciki, ka ce da sharadin cewar abinda za ta haifa nawa ne. Ya halatta ta kafa sharadi, illa shartan ga economist ya ce almuslimuna ala shurutihim, ya sir ai hadisin ka cika shi, to illa shartan ahalla haraman aw harrama halala, sai sharadin da ya halatta haram ko ya haramta halal kowane sharadi za a iya kawowa amma banda sharadin da ya halatta haram wannan sharadin ya halatta haram domin ya halatta cinikin garar tunda garari ne baka sani ba za a samu dan ko ba za a samu ba za ta haihu lafiya ko ba za ta haihu lafiya ba saboda haka inda ka togace shi ka fitar da shi kamar kai wani cinikin ne sabo saboda haka ka sai abin da ke cikin cikin dabba kamar ka sai kifi a ruwa ne haka a eh to wannan za a iya cewa akai scanning yanzu za a iya gani ko in ana ma dabbobi scanning na'am sannan Allah ya ce wa inna la nahnu nuhyi wa numit kuma lal kuma haqiqa mu ne muke rayarwa mu ne muke daukar rai mu ne muke kashewa wa nahnu alwarithun kuma mu ne masu gado wato Allah madaukakin sarki ya kawo wannan ita ce wannan shine dalili na shida akan kudirar Allah rayarwa da matarwa domin wannan wato shine yake nuna wato sifa ta Allah madaukakin sarki wanda babu wanda yake tarayya da shi a nan wajen wato sifa ta rububiyyarsa rayarwa da kashewa kowa ya san kancewa ba shine yake rayarwa ba am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard haka Allah yake ko an halicce su ba da komai ba ko ko su ne ma masu halitta ko su ne suka halicci sammai da kasa kaga wannan tahaddi da Allah ta'ala yayi mai isa matikali wajen nuna ajizancin kowa in banda Allah to saboda haka Allah ya kawo wannan a matsayin aya babba cewa mu ne shi yasa aka kawo ta da jumla ismiya haqiqa mu ne ba wasun mu ba suke rayarwa kuma suke matarwa wato babu wanda yake da wannan sifa sai Allah duk wanda kaga ya rayu to Allah ne ya kawo ya bashi rai wanda kaga kuma ya mutu Allah ne ya dauke ransa babu wanda ya isa yayi wannan yanzu wanda suke ta cewa sun halicci doli ake ce mata ko ba doli ake ce mata ba wannan yar tinkiyar da aka ce an yi an wato daga jikin uwarta ba tare da barbara ba aka yanki wani abu daga jikin uwarta har ita ma ta zama to doli saboda haka yanzu ana cewa baka bukatar mace da namiji su zo domin haihuwa kai kanka zaka iya haifar danka ka je ka bada wani bangare na jikinka sai a halitta maka shi har suna cewa science yayi halitta su scientists din su hakikatan sun san kan cewa ba su halicci komai ba sun je ne sun yanki wani abu na sai suka yi ta sashi su ta gani zai yi har aka ce wai yayi amma ba su ne suka kawo ran ba daga cikin dai halittar Allah ne suka fitar da shi wato wani nau'i ne na wata wani salo ne na haihuwa yauwa wannan akwai wannan matsalar wato a dauki maniyin namiji a dauki a kwan mace a hada su a cikin asibiti a cikin wato koko na gilashi sannan in ya kai wata marhala yayi sai nan a dauke shi a sa a cikin mahaifar uwar a ta samu ciki to tambayar shine wannan ya halatta wannan ilqaha nau'i ne na barbara ta waje domin wanda yake maniyinsa ba zai iya yin barbara ba ga kwai mijin bashi da karfin da zai sa maniyinsa ya sa barbara ga ita matar ko kuma ita matar kwanta baya fitowa yazo cikin mahaifa inda zai hadu da maniyin balantana har a samu ciki to sai ayi irin wannan malamai sun faɗi su yana da surori daban-daban da ake yi a cikin su surar da take halal kawai shine mutum wato miji da matarsa ta aure halaliyarsa ya bada maniyinsa matar mata a ɗauki nata a hada sannan a sa a cikin mahaifar matar wannan babu wani ishkali shine uwa shine uba hakikatan ita ce uwa a wajen bayar da abinda aka hada shi kuma ita ce uwa wajen goyen ciki ita ce uwa wajen haihuwa to amma inda ishkali yake zuwa shine idan matar ba za ta iya goyen ciki ba kamar alal misali tana da kishiya ta za ta iya goyen ciki sai a je a dauko maniyin uban maniyin mijin a dauko nata kwan ita wadda ba ta haihuwa in aka hada tunda ba za ta iya goyen ciki ba sai a sa a cikin mahaifar kishiyarta ta goyen cikin ta haihu to idan ta haihu dan nawaye eh wacce ta haifa ko wanda ta bada to kun ga dai me Allah ta'ala yace hamalathu ummuhu ko hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan saboda haka akwai abubuwa guda uku akwai daukan ciki akwai goyen ciki akwai haihuwa duk Allah ya ce uwa ce take wannan a cikin alqur'ani hamalathu ummuhu wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha ko kaga abubuwa guda uku aka fada to idan ma mun dauka cewar hakikatan haka din ne daga mani daga ita abinda yake na wanda ta bada kwai ta samu hamlu amma kaga goyen ciki da haihuwa ba ita tai ba to yanzu ya za a tantance wacce ce uwa me wanda tai abu biyu cikin uku ko ko wanda tai ɗaya cikin uku to kaga dai akwai iskali saboda akwai iskali sai malamai suka ce bai haramta ba domin iskalin zai zo ne yayin da aka samu rasuwa yanzu aka tashi za a bada gadan uwa wa za a idan ɗa ya mutu idan ɗan ya mutu kuma uban ya bar masa dukiya mai yawa yayi gado gidaje malam da kuɗi to wa za a ba ma gadan uwa uwa tana da thuluthi tunda ba shi da ɗa ko fali ummihi thuluth uwa tana da thuluthi thuluthin dukiya kashi ɗaya cikin uku wa za a ba ma wadda ta haifa to in aka ce wadda ta haifa sai ta ce to ai kuma jiki na ne ita wacce ta ce ai jiki na ne to alƙali in aka kawo maka shari'a ya za ka yi in ummahatuhum illa allati waladnahum anji in ummahatuhum gashi Allah ta'ala yace in ummahatuhum illa allati waladnahum iyayen su mata sune waɗanda suka haife su to amma gashi kuma ai Allah ma kamar yanda yace wanda suka haife su yace hamalathu ummuhu wanda tayi goyen ciki ma an kira ta uwa kuma alhamlu hamalathu ummuhu wanda ta dauki ciki ai hamlu din ya hada wanda ta bada tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yace wajen uwa da aka tambaye shi me yasa da yake kama da uba wani lokaci yake kama da uwa yace idan maniyin namijin ya hau kan na macen sai yake kama da dangin uba in na macen ya hau na kan namijin sai yake kama da dangin uwa saboda haka tana da nasibi wajen hamlu kuma gashi an ce duk uwa ce take yi da alqur'ani aka fada saboda haka in dai zaka hada ayoyin gabaki dai abubuwa guda uku ne to saboda wannan ishtibahin malamai suka ce bai halatta ba bai halatta ai wannan ba wannan surar bata halatta ba saboda akwai ikhtilatul akwai wato rikici akan nasabar uwa wace ce uwa saboda yanzu tun kun ga ai yanzu abin da yake faruwa kenan shi yasa yanzu kwanan nan mutanen Ingila parliament din su suka fitar da doka cewa uwar haya wannan haka suke kiranta uwar haya surrogate mother ba uwar haya haka suke kiranta surrogate mother wanda aka dauki hayarta suka ce uwar haya ita ce uwa ta hakika saboda an zo an sami irin wannan wanda take ta je ta bada hayar mahaifarta ta haihu da ta haifi da aka zo aka dauke shi aka kai ta wajen wanda take ta bada kwanta ita kuma tana ganin wannan dan aka zo za a dauke shi sai da ce wallahi ba ta bada shi ba ita ta sha wahalar goyen ciki da haihuwa ba za ta bada shi ba to da aka dole suka yi doka sai suka ce wanda tayi goyen ciki ta haihu ita ce uwa ta hakika su kuma a America suka akasa suka ce wanda ta bayar ita ce a dokar America su suka akata suka ce wanda ta bayar ita ce domin me suka ce uwar haya an biya ta kudin ta ta tafi saboda haka wannan abin da tayi na goyen ciki da haihuwa kudi ake biyan su ai surrogate mothers kudi ake biyan su an biya ta kudin ta riga ta tafi saboda haka shikenan tunda ta riga ta tafi kuma ta sa contract doka ce tunda ta yi ta sa hannu akan contract cewa da ba na ta bane za ta bayar da ba na ta bane na wanda ta bada kwai ne to saboda wannan ishtibahin kun ga mu malamai a shari'ar musulunci aka hana wannan qat'an to amma rigimar idan abin ya faru idan abin ya faru yaya za a yi idan abin ya faru yaya za a yi wannan abin muka yi ta tattaunawa a wani majalisi na ilimi sarkin Kano ya ce yana tare da in ummahatum illa allahi waladnahu cewa wadda ta yi goyon ciki ta haihu ita ce uwa waɗansu kuma irin su mu muka ce a'a wadda ta bada wadda ta bada kwai ita ce na'am tunda wannan an biya ta amma wannan tana jin cewa wannan dan daga jikinta ne nata ne to ala ayi halin wannan matsala ce wadda take kwarai akwai rikitarwa da me za a yi hukunci domin wannan iri hakika yana faruwa ana wannan surrogate mother din kuma idan aka zo in aka zo matsalar gado za ta zo wajen maharramiya babu komai akwai ma mushkila wajen maharramiya akwai mushkila wajen maharramiya ko ba haka ba yanzu alal misali wadda ta bada kwanta aka je aka dasa shi a jikin kishiyarta kishiyarta haihu an fahimta kishiyarta haihu to ita wannan uwar wadda ta bada kwanta ɗan uwanta za su zamanto baffanni ga wannan yaron za su zamanto khillan akhwal hurrimat alaikum ummahatukum wa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum tabbatar da wane ne khal wane ne zai samu haƙin huqula da wanda ƴan uwan wanda ta haifa sune za su zamanto dangin uwa ko ko ƴan uwan wanda ta bada kwai sune za su zamanto dangin uwa ko duk su biyun za su haɗu su zamanto saboda haka muharramai sun karu muharramai ta jihar mai bada kwai da muharramai ta jihar mai goyen ciki da haihuwa na'am to amma an biya ta an yi kaida za a biya ta an biya ta amma Allah ya kira ta uwa tunda Allah ya ce in ummahatum illa allahi waladnahum duk da an biya ta akan uwantakarta amma wannan zai fitar da ita daga zamantowa uwa Allah ya kira ta uwa a Qur'ani ya ce in ummahatum illa allahi waladnahum kuma ya ce hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan na amara nura ahsan wajen muharramiya babu iskali tunda mai shayarwa ma an ba ta haƙƙin muharramiya ballantana wanda ta yi goyen ciki ta haihu wajen shayarwa babu wajen wato muharramiya babu iskali domin shi kansa musulunci ya zo ya wasa a da'irar muharramiya saboda haka babu laifi za a iya cewar ita wannan wanda ta yi goyen ciki ta haifar ita muharrama ce ƴan uwanta ma muharramai ne to amma wanda ita kuma kawai ta ba da kwanta ne fa kwanta kawai ta bayar ita ma za ta samu wannan muharramiyar ga kwanta ga kuma kuɗi da ta biya saboda tana son ɗan ba shi yasa wato da wuya ka iya raba wannan wadda ta bayar da cewar tana da haƙƙin uwa daga jikin da aka fitar da shi to ala ayyi hal na kuma gashi ta biya kuɗi don ta samu ɗa har ta biya kuɗin haya to ala ayyi hal wannan abu wato yana daga cikin wato sababbin abubuwa wanda ake ce musu annawazin kuma wannan shi yake nuna mana cewar shari'ar musulunci ba wato ba sandarariya bace tana tafiya da lokaci domin duk wani abu sabo da yazo zaka ga malamai sun yi ijtihadi su kawo hukunci ba yanda mutane suke tsammani bane kuma ijtihadin nan ba yana nufin a canza shari'a ba a'a daga abin da yake na shari'a kuna gani da yanda malaman nan suka kafa hujja daga ayoyin alqur'ani suke bi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su fitar da hukunci ba wai abu suke cewa a'a yanzu shari'a ba ma bukatar ta mu zo mi na musaban istihadin mu duba kawai domin duk abin da zaka ce shine maslaha ko barna shari'a ta tabbatar da asalin sa to abin da yasa ke wannan shine dalilin da yasa na kawo wannan to sannan Allah madaukakin sarki yace wa nahnu alwarithun kuma mu ne magada mu ne masu gado wato kowa zai bar kowa zai abin da ya samu na yaya da abin da ya samu na ilimi da abin da ya samu na dukiya da abin da ya samu na mulki duk anan zai bashi ba zai tafi da komai lahira ba in ya bashi anan nawa ne ne na Allah ne domin daga baya gabaki daya Allah shine zai gaje komai inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un mu ne muke cin gadan kasa da abin da ke cikin ta kuma ya zuwa gare mu za a mayar da su to sai mu tsaya anan wajen insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik